عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم لهدي أكوي قوتن سرقيدة هجرة دبولة دقري ودود أربعين دقاء ديدي دا عشرين دا تقص قوتن جون ميلادية دبوبيو دا عشرين زام تشغبا دا سورارا فسر الديوان مولا مصائب الفيدتي شيخ إبراهيم إنياس رضي الله تعالى عنه من أجكين إزو نبيو إزين إكسير السعاداتي كما دي سيد الساداتي صلى الله عليه وسلم شيو يانا فسرامنا حرف العين أبركم بدا نحو المرابي يرمو من أجكين بيتنا قوم شادية وأنجل عين أهدب الشفر واسو مالم محمد فهامي زي جامنا كرات الديواني مالم محمد بشير يوسف زي جامنا بكين ديواني شيه مو شيخ إبراهيم منصور إمام كادونا زي منا فسرة أكرمكم الله بسم الله.
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله الله
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله الله
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله
الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله الله
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله
الله لا إله إلا الله
الله الله لا إله إلا الله الله الله
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله
الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله الله
وأنجال عين
دب الشفر واسع جبين رسول الله والخلق أوسع
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله الله
أزج وأغنى وجهه طه مدور ولحياته كالسم وصدر موسع
لا إله إلا الله 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 يا الله لا إله إلا الله الله الله
ومنكبه أعظم به وعظامه ضخام ورب القد طه المرفع
لا إله إلا الله
الله الله يا الله
لا إله إلا الله الله الله
كذا عدد
أبل وأبل زراؤه مرابرات
والأنوار تلمع
لا إله إلا الله
الله الله يا الله
لا إله إلا الله الله الله
كذا عدد أبل وأبل ذراؤه مرحب راهج والأنوار تلمع وسعيل أطراف وغير مشاذب أطيب كهاجس من الخلق أرفع
لا إله إلا الله
الله يا الله
لا إله إلا الله الله الله
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله
الله لا إله إلا الله
الله الله
لا إله إلا الله الله
الله لا إله إلا الله الله الله
لا إله إلا الله
الله
الله لا إله إلا الله
الله
الله لا إله إلا الله الله الله
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاتح لما خفي من معاني الألفاظ والشكر له على ما من به علينا من مساهبة الأيقاظ والصلاة والسلام على سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم
القائد إلى أداءة مولاه بما وآمن اللين والإقلاز وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين أتنوا بالعلم تعلما وتعليما حتى كثر فيهم العلماء والحفاظ أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
زامو تشغب دا سناء أرمو ودى مكفقوري واتكنتا إتشي محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم Maulan mu shi Ibrahim Allah ya kara mar yadda yana koyar da mu cewa duk wani motsin halitta ya dinga tuna mana annabi
sallallahu alaihi wasallam
domin shi hasken wata yana tuna mai annabi sallallahu alaihi wasallam hasken rana yana tuna mai annabi sallallahu alaihi wasallam hasken walqiya yana tuna mai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai jinjirin watan Rabiul Awwal mani yana tuna mun annabi
sallallahu alaihi wasallam
yuhayyuju ashwaqi hilalu rabi'ihi ko ba haka ce ba nam rabi'un rabi'u muzunil waqifati dawalihi abu doshi yunaki uqarhan kana min qablu damian walim la washimna fihi barqal marabi yace wai wai yunaki uqarhan kana min qablu damian yuhayyuju ashwaqi hilalu rabi'i jinjirin watan haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama yana motsar mini da soyayyata yana motsar mini da soyayyata domin ko wata ne wato wanda yake na hadari wanda yake zubar da mamako na ruwa kaman wato ruwan sama mai zuba da bakin ƙwarya yace wannan wata yana talbe min gamban da yake cikin zuciyata ciwo ya fara warkewa da watan Rabiul Awwal ya zo sai wannan ciwo ya dawo sabo walim la dan me Rabiul Awwal ba zai fama min gambo ba washimna fihi barqal marabi alhali mun shaki kamshin walqiyar riba shine annabi sallallahu alaihi wasallama
yuhayyiju ashwaqihi
babu awaya ne
rabi'i
da dinga rike na waya din yafi mai sauki
rabi'ul muzunil waqifati dawarihi yuhayyiju ashwaqihi la rabi'ihi ربيع المزون الواكفات الدوالح
ينكئ
ينكه قرحا
كان من قبل داميا
كان من قبل داميا
ولملا
ولملا وشمنا في
برق المرابه الله أكبر
نبي عظيم الخلق
صلى الله عليه وسلم
له غيب من له الأمر أو للحق كل المفاتيح
صلى الله عليه وسلم
تخلى عن الإيمان
من ليس
صادقا
الله أكبر
على حبه من كل غاد وراعه كذا
مؤسر
مؤسر
شيئا
سواه لو أنه
وشاشة نفس
شاشة نفس المرعي
بين
جواره كذا مؤثر شيئا سواه لو أنه
وشاشة نفس الورعي بين جوانحي وحب رسول الله زين ومفخر وأمر وإيمان وباب الماء صالحين لا إله إلا الله الله الله
لا إله إلا الله
الله الله
لا إله إلا الله الله الله
لا إله إلا الله
الله الله
لا إله إلا الله
الله الله لا إله إلا الله
الله الله لا إله إلا الله
الله الله
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الله
الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الله الله
سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله تكاغني كو شيخ رضي الله عنه يكي تشاوي تخلى عن الإيمان man laysa sadiqan ala hubbihi min kulli gadin wara'i kazamu usrun shay'an siwahu law annahu ushashatu nafsil mar'i bayna jawani wai duk mutumin da bai da gaskiya a cikin san annabi sallallahu alaihi wasallam shi da imani sun yi hannun riga shi da imani sun yi hannun riga sawa'un wannan mutumin duk dai ne yazo zamanin annabi ko zamanin mu dinnan ne yazo ko karshen zamani yazo ba ruwan Allah ko zamanin annabin kazo ko bayan sa kazo in baka da gaskiya a cikin san sa to shikenan ta khallaita anil imani kai ban kwana kai da imani kun yi hannun riga yace kazamu usrun shay'an siwahu haka nan duk wanda ya zabo wani abu ba annabi ba abin nan uwarsa ce ko ubansa ne ko matarsa ce ko ƴaƴansa ne ko dukiyarsa ne kai yace lawannahu shashatu nafsil mari koda wannan abin numfashin ƙarshe ne da yake bugawa a kirjin bawa wanda daga shi shikenan ka bar duniya numfashin ƙarshe kenan yafi tsada kace ka fi son wannan numfashin na ƙarshe akan annabi to kai ma ta khallaita an al-iman kai ban kwana da imani so Allah ya sa mu zabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
Allahu alaihi wasallam
akan iyayenmu da ƴaƴanmu da matanmu da dukiyarmu da rayukanmu baki da aji ko yace wa hubbu rasulillahi zainun wa makharun wa amnun wa imanun wa babul masalihi wa hubbu rasulillahi kaga san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zainun kwalliyani adoni wa makharun abun alfahari ne duk wani abu da za a yi alfahari da shi na kudi mulki ilimi dangane jama'a shi yace be kai masoyin annabi ko duk familyin ku duka maguzawa ne Allah ya cika zuciyarka da san annabi kai alfahari ka hura hanci kai fanka ma kai takama kai homa saboda ka samu abin da shine abin nema wa mafkharun wa amnun sannan san annabi sallallahu alaihi wasallama wato aminci ne wa imanun sannan kuma imani ne wa babul masalihi shine kofar gyara tsakanin bawa da Allah duk abin da ya baci tsakanin ku da Allah an ka biyo ta kofar annabi shikenan an gyara an daidaita na'am da sunan Allah mai rahama mai jin kai siran Allah ya tabbata bisa annabi wanda yake mai girma sallallahu alaihi wa alihi to kan an gani ko shewu yana ta gaya mana sababin annabi wa zaharu launin adajul aini tazdari bi aini maha indal khamilati tartau yace to wa anjalu ainin bayan na gama gaya maka cewa idan annabi yana da kaifi bakin baki ne wuluk farin fari ne tar a cikin bakin akwai jajaja a cikin farin akwai jajaja kasancewarsa mai ja a bakin ido ake kiran shi ashkalal ainaini, kasancewarsa mai jajayen jijiyoyi a cikin farin ake kiran shi ashhalal ainaini. Ad'ajal ainaini, ashkalal ainaini, ashhalal ainaini, mai tsananin bakin kwayar ido inda bakin yake, mai tsananin farin kwayar ido inda farin yake, sannan kuma a cikin bakin akwai ja, a cikin farin akwai ja, sallallahu alaihi wasallam. To banda wannan, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wato tsawon yankan ramin ido, yankan ramin idan sa yana da tsawo, kwayar tana da girma, farin yayi fari, bakin yayi baki, jan kuma yayi ja,
sallallahu alaihi wasallam.
Sannan kuma yana da kaifin gani, sannan bai da sha'awa a ido, duk kyakkyawa mace ko namiji to akwai sha'awa a idan sa. Idan mace ce namiji ya dube ta to zai ga sha'awar, idan kuma namiji ne mace ta dube shi za ta ga sha'awar, amma banda idan annabi sallallahu alaihi wasallam, a idan annabi ba sha'awa, shi yasa mata ba su mai wautar da suka yi annabi Yusuf ba alaihi salatu wassalam, har ma mawaki yana fadi wai wa sahabu zalikha law ra'ayna jabinahu la asarna taqdi al qulubi ala al aidi. Wa sahabu zalikha, kaga kawayen zaliha, law ra'ayna jabinahu, da a ce sun ga goshin annabi, da za su ga goshin annabi sallallahu alaihi wasallama, to la asarna taqdi al qulubi, da sun zabi yanke makogoran su ala al aidi akan hannu, domin annabi Yusuf kensa hannu yasa suka yanki. Waqadana aydihunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kensa da a ce shi suka gani, kuma da yana da sha'awa a ido irin yadda Allah ya sa wa annabi Yusuf, to da zuciya za su yanki, makogoran su za su yanki, ba hannu ba sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da gada nan kuma anjalu ainin, manzo Allah yana da manya manyan ido, yani wasi'ul aini, al anjalu huwa al wasi'ul aribu dawilu, shine anjalu, wato al anjalu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi girman wasi'ul aini, mafi girman yalwar idanuwa, al aribu mai fadi, ad dawilu mai tsawo, yankan yana da tsawo, yankan ramin idan yana da tsawo, sannan ramin yana da fadi, kwayar tana da girma, bakin yana da baki, farin yana da fari, jan kuma yana da ja, sannan idanuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suke gani ba wanda isa ya gani, yana cewa a wani hadisi, awwalu ainin tanzuru ila Allah aini, ko awwalu ainin tanzuru ila al-haqqi aini, farkon idan da za ta fara ganin Allah shine ido, kuma ta gani sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kuma annabi yana gani a duhu kamar yadda yake gani a cikin rana. Sai da Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yarafi zulmati kama yarafi daw, annabi yana gani a cikin duhu kamar yadda yake gani wato a cikin haske, sannan annabi sallallahu alaihi wasallama cikin dare idan tururuwa tana rarrafe akan dutsen Safa kamar tafiyar mil uku a cikin duhu, annabi yana hangota, saboda karfin gani, karfin gani da Allah ya bashi, kuma yana ganin bayansa kamar yadda yake ganin gabansa, yana ga sahabbansa in za a yi sallah shi ya juya baya su suna bayansa, yana ce musu aqimus sufuf fa inni arakum khalfa zahri, ku gyara sahu, ku gyara sahu domin ina ganin ku ta bayana, a wata riwaya inni la arakum wara'a zahri, ni wallahi ina ganin ku ta bayan bayana. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana da kaifin gani, yana da manyan idanuwa kyawawa, kuma yana da karfin gani. Maulana Shi Ibrahim radiyallahu anhu yana cewa manyan idanuwa suna narka ni kamar yadda nake narka manyan duwatsu, ni ina narka manyan duwatsu, wato zikata busassu, duk zuciyar da ta bushe in Shi Ibrahim ya hadu da ita zai narka, zai saka Allah a ciki, za ka ga mai zuciyar ya nufi Allah, yace ni kuma idan annabi yana narka ni ni ina narka duwatsu amma manyan idanuwa suna narka ni sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na'am.
Ahadabul shafri,
manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ahadabul shafri mai yawan gashin makiftai ne, wato al ahadab yani ad-dawilul ashfari, mai tsawon gashin makiftai. Gashin makiftan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa, suna da tsawo, suna da yawa, suna da tsawo. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu warjallahu ta'ala yana cewa, wato yana sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama azimul ainain, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai manya-manyan idanuwa ne, mai manya-manyan kwayan idanuwa ne, ahadabul ashfari mai yawan gashin makiftai ne, mushrabul ain bihumratin cikin idansa inda farin yake an cudan yashi da ja, inda bakin yake shi ma an cudan yashi da ja. So da kama anan al ahadabu ana nufi al kasirul hudubi, mai yawan gashin makiftai yani sha'ru ashfarul ain, wato gashin da yake gefen idanuwa, wannan fatar ta sama da wannan fatar na ƙasa, shi ake kira wato al ashfaru, mai yawan gashin wato makiftai yani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dawilu sha'ri harful jifuni, mai tsawon gashin gefen idanuwa ne sallallahu alaihi wasallam. Ka san a yanzu wannan zamanin ma mata zuwa suke ana sa musu, to shine annabi ba sawa yake, ba sawa yake ba, wasu kuma suna sa kwalli, su ta sa kwalli saboda kwalli yana tsirar da gashin ido. To manzo Allah dama shi haka Allah ya halice shi, yana da yawan gashin makiftai, suna da tsawo, kuma bakake ne. Ka sa wa zuciyanka yanzu, ka halarto a zuciyanka, ga wani mutum kyakkyawa mai matsakaicin tsawo, fari mai bakin gashi, farin cikin fatarsa an cudan yata da ja, yankan ramin idansa yana da tsawo, ramin yana da girma, kwayar babba kamar kwai, farin fari, bakin baki, ga jajayen jijiyoyi masu jan jini a gefen idan, ka halarto zuciyarka haka. Sannan kuma gefen idan inda fatar take ta sama da ta ƙasa, akwai gashi dogaye bakake masu yawa sun kiwaye idan, can ciki kuma ga fari, saman farin ga baki, ya zaka ganshi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To shine shehu yake sifanta mana anan sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala yana sifanta shi, yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abyaba ko abyabu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance fari ne sol, amma mushraban bayaduhu humratan, farin ba fari bane wato irin farin turawa, an cudanya farin da ja sallallahu alaihi wasallam, an cudanya farinsa da ja. Wa kana aswadal hadaqati ahadabal ashfari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsananin bakin kwayan ido ne, mai yawan gashin makiftai sallallahu alaihi wasallam. Idan manzo Allah yana da kwarjini kwarai, yana da kwarjini kwarai, idan bawa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda masu ganin suka fadi, to saboda tsabar fargaba da makyarkyata, duk sharrin da yake zuciyarka sai ya zube, a lokacin zaka dawo bawan Allah tsantsa. Shi yasa masu ganin Annabi a kowane zamani sun fi kowa, sun fi kowa lafiyar zuciya, sun fi kowa saurin su daga hannu Allah ya amsa, saboda Annabi ya kalle su duk matsalar zuciya ta zube. Kallon Annabi ya fi carbi, kallon Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi nafulfuli, kallon Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowane irin zikiri da zaka, saurin gyara zuciya Annabi ya kalle ka, kuma kallon ba da idan duka yake ba, da gefen ido kawai yake, lahaza wa yanzuru lahazan, ya dan dube ka seconds, to safa'in da zaka samu ya fi jan carbin shekaru, ya fi nafulfuli na shekaru, ya fi azumukan da zaka yi ta yi na tadawuyi din sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na'am.
Wasi'un jabiru rasulillahi,
shehu radiyallahu ta'ala ne yace, to na gama gaya maka idanuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suke, bari kuma yanzu in gaya maka goshin sa. Yace jabiru rasulillahi, kaga goshin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wasi'un mai yalwani, goshin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasi'un mai yalwani, yani mumtaddul jabini dulan wa aradan, manzo Allah mai shimfidaddan goshi ne, tsawo da fadi, goshin a shimfidai ki, ga tsawo ga fadi. Wani zaka ga goshin sa yana da tsawo amma bai da fadi, wani kuma goshin yana da fadi amma bai da tsawo amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam goshin sa mai tsawo ne kuma goshin mai fadi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yana nuna alamar hankali cikar hankali sun ce in kaga mutum mai babban kai mai fadin goshi to yana da cikakken hankali da zurfin tunani kuma yana da saurin rike karatu yana da saurin rike karatu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi wasi'at wato wasi'ul jabin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai yalwar goshi ne kaji ko yalwar goshi a wurin larabawa abin so ne laraba suna son mutum mai babban kai mai fadin goshi da tsawo abu ne na yabo a wurin su abu ne na yabo to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wato jabinu ba goshi bane gefen goshi shine jabinu goshi jabhatu ne aljabhatu shine goshi aljabinu nan wurin gefen goshi nan an gane ko nan wurin da nan shine jabinu to nan da nan din annabi sallallahu alaihi wasallam yana da fadi sallallahu alaihi wasallam jabhatu nan jabinu nan shi yasa jabhatu daya ne jabinu kuma guda biyu ne dama da hagu sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai yalwan goshi ne aljabhatu daya ne amma jabinu ana kiransa jabinani ko jabinani jabinani wato gefen goshi guda biyu gefen goshi guda biyu shine ake kira jabinu dama da hagu shine zaka ji shehu yana yaban goshin radiyallahu anhu eh fama ka jabinil hashimi muhammadin wa ma ka muhayyahu min alhusni war rifqi yunasika an jayda alam ya asajian la hadarfu kalbar guzi wasagaru kalbarki wai tunda nake ban taba ganin goshi irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga shehu dai samun mutumin da ya hadu da jama'a irin sa ai akwai wuya jinsi jinsi kuma bakake da farare da jajaye duk zaka gansu a gaban sa a shimfide to amma shehu ya ce akwai mutane da yawa da fasakun su suke tuna min da fasakun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shaykhani manna abbal alawi yana ci fuskokin su yana tuna min da fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai ran da shehu ya fito masallaci ma ana tafa larabawan nan suna bin shi suna bin shi ya tabi ya kusa kai inda zai shiga ɗakin sa sai aka ga ya tsaya sai ya ce aina shaykhani shi kuma shaykhani wani balarabe ne tsoho sharifi aka ruga a guje aka tattago shi aka zo da shi shehu ya ce ka sa abin da ya tsaya na tsaya ya ce a ya ce saboda kai na tsaya sai ya fashe da kuka ya ce da aka idar da sallah da na juyo na kalle ka sai na tuna manzo Allah saboda haka wannan charbin nayi shekaru kaza ina ja na baka hadiya ya bashi kawai ya wuce a gaishe radiyallahu ta'ala anhu waradahu annabi yani shine yace ban taba ganin goshi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin goshi irin na annabi ba hashimin dangi wanda yake abin yabo sama da kasa ba sallallahu alaihi wasallama sannan ban taba ganin fuska irin fuskan manzon Allah ba minal husni a wurin kyau war rifqi da kuma tausayi
ma ka jabil hashimi muhammadin
sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam
ma ka jabil hashimi muhammadin ma ka muhayyahu min alhuzni warifqi yo nasika an jayda لم يا ساجيا لها الطرف كالبرغوز والثقر كالبرقي فلي كل وقت زفرة
بعد زفرة الله أكبر
فبرهان هذا الصدق
صدري
كالشمس
صدري
في الأفق
فبرهان
كل وقت زفرة بعد زفرة فبرهان هذا الصدر كالشمس في الأفق
ذكر
فلي كل وقت زفرة بعد زفرة فبرهان هذا الصدر كالشمس في الأفق Allah 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 Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
sayyidina muhammad rasulullah alaihi salamu da saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wato kyawun goshin sa sallallahu alaihi wasallam da kuma kyawun fuskar sa zai mantar da kai matan nan mai dogon wuya wanda take mai taushin fata mai manyan idanuwa wato mai idanuwa kamar dan maraki mai bakin dumbarin baki da kuma ja a sama mai siraran makengama wadda take burge ka shi yace ka roki Allah ya nuna maka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama goshin sa da fuskar sa za su mantar da kai wannan matar sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya nuna mana ya zo a riwayar Hind ibn Abi Hala yana sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azharal lawn wasi'al jabin ko azharul lawn wasi'ul jabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato shine mafi kyawun kalan launin halitta launin fatar jikin annabi tafi kowane irin launi kyau kowani irin launi ba wai sai launin jikin mutane kawai ba duk wata fulawa da ka sani tana burge ka to jikin annabi ya fi ta kyau sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk wani abu da ka sani shi yasa sahabbansa da daman su zaka suna cewa kowanne zaka ja ce ma ra'aitu shay'an ahsanu min rasulillah ban taba ganin wani abu mafi kyau da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba wani mutum ba fa wani abu mafi kyau da ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma shi zaka jina walastu ara mustahsanan ghayra wajhihi falaysa jamalun ghayra wajhil mudassiri sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka Hind ibn Abi Hala a riwayar sa yake fadi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance azharul launi wasiul jabin shine mafi kyawun launin halitta ko mafi hasken fatar halitta mafi hasken launi mafi kyawun launin halitta sannan kuma manzo Allah mai yalwan goshi ne a wata riwaya kuma wadihul jabini a wata riwaya wadihul jabini manzo Allah mai bayyanannen goshi ne bai duddunkule ba bai tattare ba saltul jabini a wata riwaya saltul jabini mai santsin goshi mai haske goshin annabi sallallahu alaihi wasallam a warware yake a wata riwaya azimul jabhati azimul jabhati mai babban goshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai babban goshi ne duka ma'anan shi dai ne zaka ji Hassan ibn Sabit yana masa kirari yana cewa mata yabdu fiddajil bahimi jabinahu yalu misla misbahid dujal mutawaqqidi faman kana aw man za yakunu ka ahmadin nizaman li haqqin aw nakalan li mulhidi wai faman kana ko kuma jabinahu goshin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata yabdu duk lokacin da ya bayyana fiddajil bahimi a cikin dare mai tsananin duhu yaluhu zaka ga yana walkiya yana haske misla misbahid duja kaman misalin fitilar da aka kunna ta a cikin duhu ko a daji wato wata yake magana al mutawaqqidi wanda aka kunna shi a sama idan annabi ya fito ya shigo cikin duhu da daddare zaka ga goshin yana haske kaman wata ko wane wata yace fa man kana wai shin waye taba zama aw man zai kun ko kuma ka tambaye halitta wa zai iya kasancewa ka Ahmadi kamar annabi Ahmadu Bishra Isa a da can waye taba zama kamar annabi Ahmadu a yanzu kuma nan gaba da nan gaba wa zai iya zama kamar annabi Ahmadu a da can ba wanda ya taba zama kamar shi a yanzu ba wanda ya taba zama kamar shi a gobe ma babu wanda zai iya zama kamar annabi Ahmadu Bishra Isa nizaman li haqqin auna kalal li mulhidi a wurin tsara gaskiya yadda za a ba Allah da kuma iya yin azaba ga wanda ya kaucewa addinin Allah tabaraka wa ta'ala. Na'am.
Na'am. Wasi'un jabilu rasulillahi wal khulqu awsa.
Shehu radiyallahu ta'ala ne yace ina gaya maka goshin Annabi sallallahu alaihi wasallam mai yalwani idan sa mai yalwani ka gani ko kan annabi mai yalwani azimur rasi kansa mai yalwani goshinsa mai yalwani idanuwansa masu yalwani bakinsa ma mai yalwani kirjinsa mai yalwani tafin hannunsa mai yalwani amma shi wai ce duk wannan yalwar da nake gaya maka wal khulqu awsau komai na jikinsa mai yalwani amma ɗabi'unsa sun fi komai yalwa a jikinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine wal khulqu amma kaga ɗabi'unsa wato ɗabi'unsa kuma ma'anan ɗabi'a as-sajiyatu wa ɗabi'atu wal muru'atu wad-dinu shine ma'anan khulqu al khulq ma'anan khulq as-sajiyatu wa ɗabi'atu wal muru'atu wal khulq hali tada ɗabi'a mutunci addini tadar annabi sallallahu alaihi wasallam tadodinsa da kuma mutuncinsa da addininsa awsau yafi komai a jikinsa yalwa sallallahu alaihi wa alihi komai na annabi yana da girma amma ɗabi'arsa da mutuncinsa da addininsa yafi komai yalwa a jikinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yace awsau yani wal khulqu awsau ɗabi'unsa sun fi goshinsa yalwa sun fi idansa yalwa sun fi kirjinsa yalwa sun fi tafin hannunsa yalwa sun fi komai na jikinsa yalwa kana iya cewa wal khulqu amma kaga kyawawan ɗabi'unsa awsau su suka fi yalwa daga kyawun halittarsa kyawun halittarsa yana da yalwa amma kyawun ɗabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi yalwa wata rana an tambaye sayyidina Ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu wani mutum ya tare shi ya ce amirul mu'minina kai ka san annabi sallallahu alaihi wasallam don Allah ga ya mana ɗabi'un annabi guda nawa ne sai ya ce zan baka amsa amma ka bari in maka tambaya ka bani amsa sai in baka amsar da zaka bani amsar da zaka bani yana amsar tawa tana cikin amsar ka ka tambaye ni ɗabi'un annabi nawa ne sallallahu alaihi wasallam to zan maka tambaya in ka bani amsa amsar ka amsa ta za ta fito a ciki yace to tambaye ni amirul mu'minina yace ka gaya min kayayyakin jin dadin duniya guda nawa mutumin nan yayi shuru yace kai amirul mu'minina ka bani aiki ai kayan jin dadin duniya yana dewa kayayyakin jin dadin duniya yana dewa ba zai kirgu ba sai sayyidina Ali yace to albishirin ka yace goro yace Allah cewa ai mata'ud dunya qalil kayan jin dadin duniya kadan ne amma ɗabi'un annabi ya ce wa innaka la la khuluqin azim kajigo kayan jin dadin duniya ɗan kadan ne amma ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam masu girma ne ya ce yaya qalilu bai faɗi ba azimu zai faɗi kai na tambaye ka qalilu ka kasa faɗa kai kana jira in gaya maka azimu sallallahu alaihi wa alihi wasallama so da ka ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba su faɗuwa shehu radiyallahu anhu yana fadi faqad shahidallahu al-azimu bi annahu azimun li khairil khalqi khulqun muhazzabu zikri kam la
ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah
لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لخير الخلق خلق مهذب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها ينقاد للعبد مطلب عليه صلاة الله ثم صلاة بها ينقاد للعبد مطلب عليه صلاة الله في كل طرفة كذاك سلام مثل مسكن وطيب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا كل المقامات تجلب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا كل المقامات تجلب
سيدنا محمد رسول الله نعم
azajju
Shehu radiyallahu ta'ala anhu arbahu annabi amin yace bazan gushe ba dai ina ta gaya maka abubuwan da ke jikin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaya maka goshin sa na gaya maka yankan ramin idan sa tsawon da fadin na gaya maka girman kwayar idan na baka labarin farin ciki na baka labarin bakin ciki na baka labarin jan da ke ciki
annabi sallallahu alaihi wasallam
to zan ci gaba da gaya maka kuma bazan kyale ba yanzu zan dawo kuma in gaya maka giran annabi yadda take dan na baka labarin gashin makiftansa gashin makiftan annabi suna da tsawo suna da baki suna da yawa sun kewaye idanuwansa to yanzu kuma zan gaya maka yadda girarsa take na'am yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai matan kwarin gashin gira ne ga tsawo ga kauri ga kuma lankwasa wato zajjal hajibu zajjajan wato gira annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi tsawo ka san mafi yawanci balle mu nan zaka iske gashin gira be da yawa shi yasa zaka ga mata suna karawa da wani bakin abin sunan da suke shafawa duk ka gane ko na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga nesa zaka hango wurin girar yayi baki kirin da gashi mai kyalli mai tsawo kuma cikakke sannan kuma da yazo dai saman wato inda ya kai karshe inda karan hanci ya fara sai ya dan lankwashi a wurin yi wani irin tudu gashin sai ya taru a wurin sallallahu alaihi wasallam azzajaju ma'anan shi istiqwasul haji bayna ma adulihima shine ma'ana lankwasar gashin gira tare kuma da tsawo ko kuma kace dikkatul haji bayna ma asbugihima kaurin gashin gira tare da yawan gashin wurin gira yana da kauri gashin kuma yana da yawa zaka ji Hind ibn Abi Hala Allah ya kara mar yadda agolan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato kawun al-Imam al-Hasan lokacin da ya tayi sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo bawa al-Imam al-Hasan labarin gira sai yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama azajjul hawajibi sawabi gamin gairi qarani bainahuma irqun yidruhul gababu azajjal hawajib manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai matankwarin gashin gira ne sawabi ga cikakku min gairi qaranin ba tare da sun hade ba ka san riwayoyi na labarin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya biyu ne akwai riwayar cewa gashin girarsa daga sama daidai inda karan hanci ya fara ya dan tankware akwai riwayar girar ta hade girar ta kusa hade akwai riwaya kuma ta hade riwayar Hind ibn Abi Hala shine azajjal hawajib ita kuma ummu mabat maqarunal hajibaini maqarunal hajibaini shi Hind ibn Abi Hala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girarsa a karshe can ta dan tankware ita kuma ummu mabat tace ya giran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato ta hade kana a karana haka tace kana azajja a karana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato me yawan gashin gira ne wanda yake ya hade me matankwarin gashin gira ne amma dai ya hade shi kuma Hind ibn Abi Hala yace a bai hade ba shine aka ce to ya aka haka sai wasu malamai suka ce ita ummu ma'bad ai so dai ta ga annabi shi kuma Hind ibn Abi Hala ai a wurin annabin ya girma kuma yaro ne yana kuramar ido yana kallon shi ba kaman manya ba yaro ne ya girma a hannunsa kuma a golansa saboda haka yana kuramar ido ya kallace shi wasu kuma suka ce a annabin ne haka ba a mai kallon kokof in za a kalle shi so dubu to za a ga abin da ba a gani ba a kallon farko sallallahu alaihi wasallam shi haka yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam to saboda haka al-hawajibu jam'i ne na hajibu ma'anan hajibu gira gira wato wannan tudun nan na saman ido nan wurin shine hajibu shi yake cewa gira waɗansu malamai suka ce bilahmihi wa sha'rihi bilahmihi wa sha'rihi shine hajibu waɗansu kuma suka ce huwa sha'ru wahdahu shine hajib ash-sha'ru wahdahu shine hajib wasu kuma suka ce allaham wa sha'ru shine hajibu to ala kulli halin dai gira annabi sallallahu alaihi wasallama wato gashin ta yana da yawa kuma yana da kauri kuma ya tankware a ƙarshe a ƙarshen sa ya tankware duk da dai ita ummu ma'bad ta ce azajja a ƙarana mai yawan gashin gira ne a azajja a ƙarana mai yawan gashin gira ne sadajje shi kuma Hind ibn Abi Hala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama azajjal hawajib sawabika azajjal hawajib sawabiga min gairi qaran sawabiga cikakku ne min gairi qaran amma ba su hade ba manzo Allah azajjal hawajib mai yawan gashin gira ne mai yawan gashin gira ne sawabiga cikakkun gasu ne suke suka taru a saman idan shi min gairi qaran ba su hade ba shi kuma ita kuma ummu mabad tace azajja a qarana gashin idan sa yana da yawa kuma ya hade to haka annabi yake sallallahu alaihi wasallam na'am wa aqana shi yace to kaji yadda girarsa take kaji yadda goshin sa yake kaji yadda yankan ramin idan sa yake kaji yadda kwayar take kaji yadda makiftan idanuwan sa suke yanzu kuma na ga maka yadda girarsa take me ya rige in ga ma hanci sallallahu alaihi wasallam yace wa aqana kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsawon karan goran hanci mai tsawon karan goran hanci aji ko mai kaurin zozan hanci mai tsawon karan goran hanci sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine aqana amma tsakiyar ya dan tashi kadan tsakiyar hancin annabi ya dan tashi kadan yana da tsawo idan annabi zai sha ruwa zaka ga ƙarshen hancin yana da zunguran ruwan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. wannan karshen kyau kenan auren Laraba a ce mutum mai hanci ya daga kofin ruwa yana sha amma hancin shi ma yana sha yana shan ruwa hancin karshen hancin nan tsinin yana zungurar ruwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsawon karan goran hanci ne Hind ibn Abi Hala agolan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bawa al-Imam al-Hasan labari lokacin da yake sifanta masa shi yace masa aqanal irnin lahu nurun ya'aluhu yahsabuhu man lam yata'ammalahu ashamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsawon karan goran hanci ne mai tsawon karan goran hanci ne sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da tudu mai yawa a saman karan hancinsa haske ne ya tashi tudun haske ne na hancin ya tashi tudun wanda yaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai lura ba zai dauka ma manzo Allah bai da karan hanci saboda haske haske saboda haske sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato abin nufi anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tsawon karan goran hanci kuma yana da wato tudu na zozan hancin a tsakiya akwai tudu ashammu azajjul hajibain mufallajun kahilul jufuni adajul aini ahadabu sallallahu alaihi wasallam na'am shewa ya ce kai na cika ka da bayani watakila ma waɗansu bayanan ba za ka riƙe bari in gaya maka fuskan manzon Allah baki ɗayanta ina ta tsitsinta ina gaya maka ɗaya bayan ɗaya bari in gaya maka fuskar yadda take gaba ɗayanta ya ce wajhu daha ka ga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mudawwarun kewayayya ce fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kewayayya ce kewayayya ce amma kuma tana da tsantsawo ba kewaye kaman koko ba ba kaman kwallo ba ba kaman yadda duniya take ba a kewaye ko to fuskar manzon Allah kewayayya ce duk abin da yake cikin duniya da lahira duka yana cikin ta amma tana da tsantsawo kadan tana da tsantsawo kadan fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ya zo a riwayar sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'adan rajulan wa lam yakun bil mutahhani wa la bil mukalsami wa kana fi wajhihi tadwirun abyadu musharabun adajul aynain ahdabul ashfari inji sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu yace manzo Allah komai nashi matsakaici ne gashin sa bai dunkule irin na bakake ba bai zubo ba irin na farare yana tsakiya sallallahu alaihi wa alihi sallama yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba dogo bane ba gajeri bane ba mai jiki bane ba ramamme bane sallallahu alaihi wasallama fuskar sa tana da dan kewaye kadan ba wai kewaye ya haka kawai ta yi randa bawul ba a'a kewaye ya ce amma tana da dan tsawo kadan sannan annabi fari ne an cudan yashi da ja mai gadagadan idanuwa mai yawan gashin makiftai mai kaurin gashin gira mudawwaru wajihin anwarun mutajarridun ka annab duha fi wajihi laysa yagrubu sallallahu alaihi wa sallam mudawwaru wajihin ka annab duha fi wajihi laysa yagrubu an tambayi jabiru aka ce masa akana wajhu rasulillahi mislas sayf wai yanzu fuskar manzo Allah saboda kyalli kamar takobi take yace la bal mislal shamsi wal qamar a ba kamar takobi da ta tayi sifan tashi sai ta ce ra'aitu rajulan zahiral waba'a ra'aitu naga rajulan wani mutum zahiral waba'a mai mabayyanin haske haskensa bai koyi ba hasanal khalqi mai kyan halitta malihal wajhi mai kyan fuska mai kyan fuska sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka ce da abid dufaili an tambaye shi aka ce masa siblana rasulullah abid dufaili ka sifanta mana ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka sifanta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kana abyaba malihal wajhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance fari ne mai kyan fuska iza surra idan yayi murmushi fa ka anna wajuhu mir'atu zaka dauka fuskar sa madubi ce domin in kana zauna a gaban sa zaka dinga ganin kanka a cikin fuskar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda kai san ka je bakin ruwa ka tsaya zaka dinga ganin kanka a ciki ko zaka dinga ganin wata a cikin ruwa inda daddare ne inda rana ne zaka ga rahan gorana a cikin ruwa to fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka take idan ka zo ka tsaya a gaban sa zaka ga kanka a ciki in akwai mutane a bayan ka ma zaka hango su idan kana gaban annabi kana kallon fuskar sa in wani ya taso da takobi ta baya ba sai annabi ya gaya ma ba zaka hango shi fuskar annabi za ta nuna maka shi sallallahu alaihi wasallama yace wa ka annal badr yurafi wajihi kai ka ce ana ganin wata a fuskar sa kamar yadda ka san in ka tsaya a bakin ruwa za ko rijiya zaka ringa ganin inda daddare ne zaka ringa ganin wata a cikin ruwan to haka annabin ka tsaya a gaban sa zaka dinga ganin hasken wata sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana haskawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyakkyawa ne kwarai da gaske Allah ya ba mu albarkar sa Allah ya nuna mana shi a farki Allah ya nuna mana shi a cikin bacci ya nuna mana shi kuma a farki ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu wa kum mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainal muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu ajis ubaidan wa barru ya man la shabiya lahu haqqan wala nidu anta qiyas li kulli kha'ibin wa jalil ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farij li ummati khayrul khalqi gammahum wa la yanaluhum nasabun wa la hasadu bil mustafa al mustafa al muktar sayyidina muhammadun dahirul ansabi ahmadu salli wa sallim ala khayril wara judadan muhammadin ali asabi sanadu allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratik al mustaqim ala alihi haqq qadrihi wa miqdari al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin والحمد لله رب العالمين